ma'ana kamar yadda muka yi bayani a wannan lokaci Allah madaukakin sarki zai aiko da annabi Isa ya dawo ya zo ya cika manzancin shi da shi da mahdi al-muntazar da bayan Allah mu'minai kuma abinda zai biyo baya kenan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace anan zamu saurara insha Allah wannan shine karshen tafsirin suratu as-saff kenan mun kare suratu as-saff kaf to kuma da mun zo karshen tafsiri wani yikon Allah sai Allah ya sa daidai an zo karshen sura daidai kuma mu ma zamu rufe tafsiri muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sada mu da duk alkhairai da suke cikin wannan wata mai albarka Allah ya ba mu ladan duk abubuwan da muke yi na ibada ya gafarta mana kurakuran mu da ainihin abubuwan da muke yi da ganganci Allah madaukakin sarki ya karbi ibadun mu zamu amsa tambaya ɗaya biyu da suke a rubuce idan an gama amsawa shikenan kuma sai a sallama kowa insha Allah a je a huta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin
kuma gare ni akwai wani tambaya da ba shi da munasaba ma da wannan matan sai dai ina kokarin in ba ma ƴan uwa ma da shawarwari shi kusan tambaya irin waɗannan tambayoyi yana da kyau ku dinga fahimta direct to menene kake buƙatar ka ji hukuncin ka ba kai tambaya domin a faɗi wani abu yanzu ma wani zafi kai ya maka dadi ba a'a wataƙila kai zai kai tunanin wani abu ne kuma aka ba da amsa abin zai dawo a kanka ya faru last year an yi wani tambaya a nan da abin ya zama kamar riba aka yi duba abu ne so insha Allah shi ya sa na ɗauki tsarin kawai in aka kawo sai in cire abin da yake yi da dacewa ko in faɗa sauran ina bari shi so gaskiya wannan dogon bayanin baran iya baran faɗi shi ba kawai sai dai malam mutum ne mutum da yake da mata biyu baya kyautata musu duka baya kyautata musu uwar gida ta fahimta yakan nuna fifiko kai tsaye a kan amarya sa'annan kuma idan ta je ta same shi a daki domin su ɗan zanzanta haka baya ba shi baya ba ta duka sai ta ce shin ya kamata ta daina zuwa ɗakin ma kwata-kwata?
To, wallahu a'lam wa a'lam mazaje su ji tsoron Allah game da iyalinsu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi wasiyyar haka kafin ya bar duniya annabi yake tausu bin nisa'i khaira ina yi muku wasiyyi da mata ku kyautata musu kada ku zalunce su ina fata an fahimta kuma dama ka'ida a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya bayyana zama da mace fiye da daya to a ka'ida ko sharadin shi shine zama zaka yi adalci a tsakaninki to kaga duk wanda baya yin adalci ya saba maganar Allah ya saba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga wannan ayoyi da muka karanta eh ni na ganin tambayan bari mu alakanta shi duk da bai da alaka kun ga ayoyin da muka karanta Allah ya ce wanda yake son yayi kasuwanci me sharadin farko imani da Allah da manzon Allah to wannan kuma ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah kun ga shi bai shiga kasuwancin nan ba kenan saboda haka maza ku ji tsoron Allah ku tabbata kuma yadda ake ainihin wato kwadaitar da kowa ya ji tsoron Allah to kuma ba ku fita daga ciki ba hatta shi da kanshi manzo Allah yakan cewa ana atqakum billah na fi ku jin tsoron Allah saboda na fi ku sanin Allah dama wanda ya fi sanin abu ya fi jin tsoron shi ko to ya zamo babu zalunci idan ka san ba za ka iya yin adalci ba to Allah madaukakin sarki tun farko ya ce fawahidan sai ka zauna da mace daya ku yi ta fama da juna har ku mutu ina fata bai kamar fasto misali ba amma ina fata an gane to amma in ya zan za ka yi mace fiye da daya to adalci ya zama dole a kanka ina fatan jama'a an gane sannan wani lokacin kuma tsakani da Allah in an bugi jaki a biki taiki su matan su suke jama'a kansu matsala ina fata an fahimta saboda irin wani a bakin kishi kenan za a ce ko azababiyar kishi an fahimta ko wanda shari'ar musulunci bai amince da shi ba yadda za a yi a ce mutum bai da nashi irin kishin to amma sai ki bari musulunci ya rinka gyara miki rayuwa shine wasu matan su suke ji har mazan su rinka yin wasu abubuwa da bai dace da su ba to kuma ku ji tsoron Allah abinda kuka san kuna yi da bai da kyau kuma ku gyara kaga in ya gyara kuma kun gyara shikenan sai a haɗu kenan ko to ni ina ganin wannan shine nasiha da yafi dacewa domin wannan shi zai ba mu dama mu yi imani da Allah domin ku san da cewa wannan al'amari Allah ne ya hukunta shi ya bada daman hakan to da Allah ya bada daman hakan muje iya yin aure har ya kai mata hudu to wannan dokan Allah ne saboda haka in yayi ba sabawa Allah bane ya bu dokan Allah ne to a karkashin haka ke kuma da aka ce a aure ki ke ma ai tun farko saboda Allah ya ce a aure ki sai ka aure in ba haka ba kowa zai rinka kallon kowa a rinka rayuwa irin na akuyoyi da bunsurai duk akuyan da bunsuru ya ga ya mishi kawai sai ya bita mutane ma da tantsi irin wannan rayuwa kawai namiji da ya ga wani mace can ya bita da ya ga wata amma sai Allah ya ce a ya aure ki ne sai ya aure ki da izinin wa da izinin Allah to Allah da ya ce ya ƙara biyu ya ƙara uku ya ƙara hudu shi ma da izinin shi ne in yayi ƙarin sai ki duba to ke ta ina zaki bauta wa Allah a ƙarƙashin wannan abu ke dai kake jawo wa kanki matsala kuma kake jayin mashi shi ma matsala jama'an fahimta ko saboda haka dukkan mu je mu gyara eh su ma zan su gyara su ma matan su gyara Allah madaukakin sarki ya gyara mana akwai wani ina jin gashi nan kuma shi ma to za a ce shi ma bai da alaka ne ko yana da alaka abinda nake fahimta kamar wai mace ne take yawan mafarki tana mafarkin namijin gari to yaya za me za a yi ne ko ya me za a taimaka mata ne da addu'a ga dai nan dai an fahimta ko to abu na farko dai al'amarin mafarkayya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa al'amarin mafarki to dayan abubuwa ne guda uku ko dai ya zan mutum na da wani abu da ya dame shi a zuciya an fahimta ko to yana kwantawa bacci kuwa abin zai fara gani haka ne ko ba haka bane to wannan shi ake cewa hadisun nafs so wannan bai da alaka da komai a rayuwarki idan ya zan ke budurwa ce baki da miji to in kin isa aure kawai ki je ki ga iyayenki shikenan ba wani addu'a addu'a kenan ina fata an fahimta tsakani da Allah ya nuna kawai ta koza a yi mata aure ne shine ba wani namijin da zai take gani ina fata an fahimta to na farko kenan na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko kuma ya zan shedan ne kawai yake zuwa yake wasa da mutum musulmi to shedanu suna da wannan idan shedan na son ya bata wa mutum ibada to ko dai ya shiga jikin shi kai tsaye ko kuma ya rinka zuwa mishi mafarki to mafi yawancin mata da suke da matsaloli irin na aljani to yana faruwa ne daga irin waɗannan sakati da mata ke yi na farko rashin suturta al'aura mace ta rinka fita yadda ta ga dama za a je anguwa a sanya gele amma za a zo tafsiri a dauko katin hijabi ina fata an fahimta to wannan sai kin kiyaye dan shedanu kamar yadda kuka ga mutum na ganin mace ya ga al'aurar ta yi sha'awa to shedanu sun fi wannan ma balle kuma su nau'in halittar su Allah ya mana Allah ya saka ya mana su mu ba ma ganin su Allah yake innahum yarawnakum min haythu la tarawnahum su suna ganin ku ta yadda ku ba ku ganin su to kaga aljani iska ne shi ko da yaushe yana iya buge mutum sai annabi yace duk sanda mutum zai sanya tufafi yace bismillah to za a sa mishi wani sutura wanda aljani ba zai iya gani ba sannan kuma ga wani ya dora aka kaga ba wani aljani ne zai ga al'auran ki balle har yace yayi wani sha'awa balle zai zo ya cutar da ke abu na farko kenan abu na biyu wani lokacin wajen sakatin mata a rinka yawo a tsakar gida ana ganin to ai kuma nan cikin gida ne kai bude daura zani kamun kirji har gidan haya fa sai ga mata kawai wata ma a tsakar gida take ba da nono kawai ta saki komai a waje gaskiya wannan ma haramun ne wallahi jama'a mun fahimta ko musamman irin yadda muke fama da rayuwa yanzu zaka ga gida ba mutum ɗaya bane zaka ga gida gidan haya ne wani ma ga daki fa amma sai ka ga matan da wani za ta daura zani ne kawai sai ta shiga dakin wancan kuma mijin shi na ne mijin na ce saboda haka mata a kiyaye sannan abu na gaba wajen shiga ban daki a rinka kulawa da addu'a wasu mata da dama suna samun matsala ne na aljani wajen abinda suke daukowa daga ban daki tunda za ta shiga aljanin da ya kwallafa ido yana son ya ga al'auranta to ba zai rinka binta ban daki ba ne to ke kuma kin zo ki shiga ba ki addu'a ba kawai kina ta surutu dan Allah ki jira ni nan da wani ina fitsari ne yanzu ina cikin bayi ne ka dan Allah ka ji irin wannan haka wallahi zaka ga mata ba ruwan su wai kina cikin fitsari ne amma kuma tana surutu shikenan aljani zai samu daman da yake nema dama ya nemi daman bai samu ba to yanzu kuma gashi kin shiga baki addu'a ba kuma kin bayyana tsaraicin shikenan sai ya samu ya abin nan to in aka irin wannan hali idan ya zan an samu shedanin aljani namiji to shine sai ya rinka zuwa mamace a mafarki ina fata an fahimta yana zuwa mamace a mafarki kuma shine ake cewa namijin da yake ma'ana sai yazo ya sadu da ita yazo ya yi abu na harkar miji da mata to irin wannan har sai ku ga ma karshe ma ta daina sha'awar ma yin aure ma gaba daya ina fatan fahimta duk matan da kuka ga ba ta sha'awar aure to ku bincika tana da irin waɗannan matsaloli ne yawa mun gane wannan ke ko dan da zaran ta yi bacci wannan aljanin sai yazo mata kawai mafarki har yakan kai wani lokacin ma har aljanin zai iya canza sura ya rinka zuwa mata a wani sura ko ya rinka zuwa a matsayin kare kawai sai wani bakin kare yazo ya tsaya a hanyar da take wucewa ya ta kallanta kawai ko mage ko maciji har mutum ma sukan iya rikida su zama mutum to kun ga wannan matsala ta biyu kenan wanda yazo ta sanadiyar aljani saboda sakaci da rashin kulawa da aljini to me maganin wannan kowace tayi kokari ta samu wannan karamin littafi Hisnul Muslim addu'o'i ne da zikirori to kin yi maganin kowane shedani kenan hatta ogan su Iblis duk abinda zaki yi ki addu'a duk inda zaki shiga ki addu'a to sai Allah ya kare ki daga wannan sharri da bala'i jama'a mun fahimta ko na uku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine mafarki ar-ru'ya as-saliha shine kyakkyawan mafarki da Allah yake nuna wa bayinsa wanda ɗaya ne daga cikin kashi 1 bisa 40 na annabta idan wani alkhairi zai samu bawan Allah nagari sai Allah ya fara nuna mishi ishara ko alama ta mafarki misali baki da aure kina son ki auri wani malami mutumin kirki mai addini mai kaza kawai kina bacci sai ki ga ga wani katon malami ya zo kofar gidanku ya ce ai sallama da wanci sai ki ce yauwa ai dama ni a'a ba wani malamin da yazo kawai Allah yana miki albishir ne to idan kika tashi sai ki je ki yi addu'a cewa ya Allah ka tabbatar mun da wannan mafarki an fahimta ko ma'ana albishir ne Allah yake miki jama'a mun fahimta ko to irin wannan shine nau'i na uku da manzo Allah ya bayyana na mafarki to kaga mafarkin da mace ke yi zai fada ɗaya ne cikin waɗannan guda uku to kuma kin ji abubuwan duk da ake yi in wancan na farkon ne kin ji maganin shi in wannan na shedanu ne shi ma kin ji maganin shi in kuma wannan na ainihin wato albishir ne kyakkyawa kin ji sai ki dage da addu'a Allah ya sa mu dace to jama'a ina ganin za mu saurara anan insha Allah sai in Allah madaukakin sarki ya kai mu saduwa na gaba ma'ana gobe kenan muna fatan Allah madaukakin sarki ya kai mu da rai da lafiya muna ainihin wato masu rufe wannan tafsiri muke fatan Allah ya sada mu da dukkan alkhairi da ke cikin ainihin wato waɗannan surori da muka karanta sharrori da bala'o'i da azabobi duk da muka ji za a yi wa wasu irin nau'in mutane Allah ya kare mu kada Allah ya nuna mana ko ane wa wasu sai Allah madaukakin sarki ya rufa mana alkhairi ya gafarta mana zunubanmu ya biya wa kowa bukatun shi na alkhairi ba wanda bai da bukatun alkhairi to Allah ka fi kowa sanin bukatun shi eh ka fi kowa sanin bukatun shi ya Allah ka biya mishi ya Allah ka ba mu sa'ar rayuwar nan ka ainihin wato kashe mu muna kan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله